sanar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin kamar kowace safiyar asabar muna tafa da shirin a bari ya huce amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari
assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri Babban hafsan sojan Najeriya Lieutenant General Attahiru Ibrahim ya rasu a wani hatsarin jirgin sama a jiya Juma'a akan hanyarsa zuwa ziyarar aiki a jihar Kaduna wacce take fama da matsalolin tsaro a cikin ƴan watannin nan a cewar fadar shugaban ƙasa. Rundunar sojin sama ta faɗa wata sanarwa cewa jirginta ya haɗu da hatsari ne a kusa da filin saukan jirage na Kaduna kana tana gudanar da bincike akan musabbabin hatsarin. Fadar shugaban kasar ta ce babban jeneral sojojin da wasu jami'an ma'aikatan sojin kasar ne suka rasu a hatsarin na jiya Juma'a. Shugaba Muhammadu Buhari ya faɗa a wata sanarwar fadarsa inda ya kwatanta hatsarin jirgin da babban kalubale a daidai lokacin da sojojinmu suka lashe takobin kawo ƙarshen matsalolin tsaro da kasar ke fuskanta. Wannan hatsarin na zuwa ne watanni uku da wani karamin jirgin saman sojojin Najeriya ya fado a gabdan shiga filin saukan jirage na Abuja biyo bayan abin da aka ce matsalar na'ura wanda ya kashe duk mutane bakwai da ke cikin jirgin. A jiya Juma'a Isra'ila da Hamas dukkaninsu sun yi ikirarin samun nasara yayin da aka dan tsagaita wuta bayan fada na kwanaki 11. Dubban mazauna Gaza sun bazu akan titunan birnin yayin da tsagaita wutar ta fara aiki da misalin karfe 2 da sanyin safiya. Matasa sun yi ta kira tutocin Falastino da na Hamas suna kade-kade da bushe-bushe da wasan wuta. A lokaci guda kuma an gudanar da bukukuwa a gabashin birnin Kudus da sauran sassan yammacin kogin Jordan. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a wani jawabi ta talabijin jiya Juma'a cewa ayyukan sojojinmu ya raunata karfin Hamas na aikawa da makamai masu linzami zuwa cikin Isra'ila. An kashe sama da mutane 200 kana an lalata mabuya Hamas ta karkashin ƙasa kana kungiyar ta masu ikirarin jihadin musulunci ta ce mayakanta 20 kadai ne aka kashe. Majalisar Dinkin Duniya ta ce ta ware dala biliyan 18 da miliyan 600 domin buƙatar gaggawa na ayyukan jin kai a Gaza. Ta ce sama da Falastinawa 72 ne suka rasa matsugunansu. Kamfanonin Pfizer da BioNTech na Amurka da Jamus masu haɗin gwiwa wurin yin rigakafin COVID-19 sun yi alkawari a jiya Juma'a cewa za su samar da allurar rigakafi biliyan 2 ga kasashe masu ƙaranci da matsakaitan samun kuɗin shiga a ƙoƙarinsu na cike gibi da ake samu wurin raba rigakafin tsakanin kasashe masu hannu da shuni da matalauta. Shugaban kamfanin Pfizer Albert Bola shi ne ba da sanarwar a madadin kamfanonin biyu masu kawance da juna a wurin wani taron koli na kiwon lafiyar duniya da Prime Minister Italia Mario Draghi ya dau nauyinsa a birnin Roma. An shirya taron ne da zammar magance rashin daidaito da ake samu wurin raba rigakafi a duniya. Taron da ya tattaro kasashe mafiya karfin tattalin arziki guda 20 na G20 da hukumar zartarwar kungiyar tarayyar Turai da kuma reshen shugabannin masana'antu na kungiyar tarayyar Turan. Bola ya ce biliyan ɗin farko na rigakafin nasu za su raba shi ne a cikin wannan shekara kana na biyun kuma a cikin shekarar 2022. Su ma kamfanonin har haɗa magunguna na Amurka da suka haɗa da Moderna da Johnson & Johnson sun yi alƙawarin taimakawa da allurar rigakafi 200,000 da 100,000. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban hukumar zaɓe da gwamnatin mulkin sojan Myanmar ta naɗa ya faɗa a jiya Juma'a cewa hukumarsa tana nazarin yiwuwar rusa jam'iyyar tsohon shugaba Aung San Suu Kyi bisa zarginta da tafka magudin zaɓe kana shigar da ƙaran shugabannin jam'iyyar a kotu bisa aikata laifin cin amanar ƙasa. Jam'iyyar National League for Democracy ta Aung San Suu Kyi ta haure gaban mulki da gagarumin rinjaye a zaɓen shekarar 2015 kana ta sake samun nasara mafi girma a zaɓen Nuwamban bara. Jam'iyyar tana shirin kafa gwamnati a wadi na biyu a watan Fabrairu ne sojoji suka hambare da ita a wani juyin mulki inda suka kama shugabar da wasu manyan jami'an gwamnati da na jam'iyyar. Shugaban mulkin sojan General Min Aung Hlaing ya yi nuni da magudin zaɓen a matsayin dalilin da ya sa sojoji suka kwace mulki saboda an tafka manya-manyan magudi. jam'iyyar Union Solidarity and Development mai samun goyon bayan sojojin wacce ta sha kai a baya ita ma ta yi irin wannan zargin to sai dai masu sa ido akan zabe masu zaman kansu sun musanta batun tafka maguji a zaben a ƙarshe jami'ai da masana kimiyyar ƙasa sun faɗa da safiyar yau asabar cewa wasu jerin girgizar ƙasa sun afka a arewa maso yammaci da kuma kudu maso yammacin China lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane biyu lardin Qinghai a kudu maso yammaci dake kan tsaunin Tibetan da kuma lardin Yunnan dake kudu maso yammacin China duk wurare ne da ake yawan samun girgizar ƙasa Girgizar ta lardin Yunnan wadda ta kai karfin maki 6.1 ta fara afkawa ne da yammacin jiya Juma'a da misalin karfe 9:48 na dare wanda ya daidai da karfe 1:48 na agogon GMT a kusa da garin Dali da ya shahara ga baki masu yawon bude ido a cewar hukumar binciken kasa ta Amurka An tabbatar da mutuwar mutane biyu a yankin mai yawan tsaunuka a cewar jami'an yankin a wata sanarwa kana akalla mutane 17 sun jikata kuma ana musu jinya jim kadan bayan wasu sa'o'i da misalin karfe 6:04 wata girgiza mai karfin maki 7.3 ta afkawa lardin Qinghai mai yawan mutane mai tazarar kilomita 1,200
kamar yadda muka saba a kowace ranar asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Har na mun ya
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma ya kwana biyu an tashi lafiya
lafiya kalau alheri muna nan lafiya
kai hutun sallah ne ko ya akai
ah hutun sallah dai ai sago na samu hutu sosai kuma alhamdulillah
masu saurare za su ce kwana biyu basu ji dure baba ba
eh to dama aikin san kamar dai ka sani sha'ani na azumi wani sa'ilin sai a hankali ranke dade
Allah ya soka bana banda banga wadan su ba ido da ido azumi ne baba za ka shi
mallan ana butu bai irin wannan na zamanin zafin nan
tare da fata an sha ruwa lafiya
Allah
ba da ladan ibada
amin summa amin
Allah nuna mana tabaddin baddin baddin badada
amin amin
muna kuma kara yi ma masu zaurare barka da sallah
haka da fatan Allah zai maimaita muna cikin koshin lafiya
amin summa amin to kabar da muka saba bari mu bude wannan babi da gaishe-gaishen fata alheri bari mu bude da gaisuwar fata alheri za iyalan Alhaji dan Asade wanda aka fi sani da suna Abilayon da na Alhaji Abdulmumin Aliyu waɗanda ake daurawa ƴaƴansu aure wato Hawwa'u dan Asade wacce ake kira Hajiya da angonta Shamsuddin Abdulmumin Aliyu yau za a daura auren sunan ne yau din nan yau Asabar din nan da karfe 11 na safe a kofar Sarkin Fawa Yakubu Wanka dake garin Baucin Yakubu sai kuma gaisuwar fata alheri ga iyalan Alhaji Salisu A Gimba Ikara da na marigayi Alhaji Abubakar Abba waɗanda za a daura auren ƴaƴansu Ibrahim Salisu Gimba da Sadiya Abubakar Abba da za a yi suma a yau dinnan suma da karfe 11 na safe kila fa 11 shine lokacin aure baba
haka dane ke san an fi son an yi shi da safe amma ba da sanyin safiya ba
yau wato zai nasu nan ne a Makazul Islam for General Studies da ke CG4 Zango Road Tudun Wada Kaduna kamar yadda nace suma zai auren nasu ne a yau dinnan da karfe 11 na safe to Allah ya sa an yi waɗannan auren raki a dace Allah ba da zaman lafiya da
hakurin
zaman tare da kuma albarkar zaman tare
amin amin
mutuka raba
amin amin
gaisuwar ta'aziyya zuwa ga injiniya Simon Dindi Abdullahi da Dr. Caleb Shawulu da iyalansa da kadomar rasuwar Mrs. Susie Simon Dindi Abdullahi Mama Samira gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Nurse Grace Mbula Daddy Mrs. Yusuf da mai gidanta don rasuwar yaran su Gideon Yusuf Allah ya ji kansu duka ya kuma kyautata namu ƙarshen
amin amin to sai kuma wannan sakon ta'aziyya da zan miƙa ma iyalan gidan wato Alhaji Mahmud Maso Kano a birnin Kumasi na gidan tufaki nan da iyalan gidan tufa da iyalan gidan mai bindiga na rasuwan Alhaji Malam Huzairu Jarman Sarkin Zangon Kumasi wanda Allah ya masa rasuwa a cikin wannan mako kuma aka yi addu'ansa a New York a jiya Juma'a to muna roƙon Allah Allah ya ji kansa gaisuwa ta musamman zuwa ga mai martaba sarkin Zangon Kumasi Alhaji wato Sultan Umar Faruk kenan da kuma akimin yalwa Alhaji Sa'alu Mahmud Maso Kano da baki dayan iyalan gidan Maso Kano na Kano da kuma na birnin Kumasi to muna musu wannan ta'aziyya Allah ya ji kan Alhaji Malam Allah ya kyautata makomansa da magabata duk baki daya
to amin sun ba amin mika gaisuwar fata alheri ta abaru ya huce da sada zumunci zuwa ga daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir na jihar Yobe Nigeria zuwa ga Nasiru Abba Said Zadawa da Ilya Useni journalist Potescum da Suleiman Adamu Tandari Potescum da Dauda bin Akpan Potescum sai Abubakar Kawu Girgir da Alhaji Bashir Dan Koli Girgir da sakatare Gambo Ringim Gashuwa da Alhaji Hamisu mai kayan miya Gashuwa da kuma Adamu Jumba Madara sai gaisuwar fata alheri ta Abu Bari ya huce zuwa ga Sarkin Fulani mai addu'a Alhaji Abdul Qadir Muhammad da Fatima Musa wada Barikin Ladi jihar Plateau da abokan zamanta sai Abdul Aziz Dan Gogo mai addu'a da Mani Tindau mai addu'a sai Abdullahi Laki Funtuwa gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Usman Manika mai ruwa Road Funtuwa da Musa Malam Indu Kazawai Niger sai Bini Mudi Ragama Matamai Niger Allah ya sana faɗi waɗannan garuruwan su lafa mana babba sai hakuri
eh kware ku za a daga mana kafa ai
daga mana kafa sai Ali Abdullahi Dogon Doron Bada gaisuwa a bari ya huce zuwa ga ƴan baban Yusra Gusau to da fatar an tashi lafiya
sai kuma gaisuwar aban ya huce tare da kuma gaisuwar barka da sallah daga Alhaji Ahmadu Modibo unguwar Kantudu Los kenan a Kumasi yace yana mika gaisuwa zuwa ga mai martaba sarkin Zangon Kumasi Sultan Umar Faruk Said da kuma sarkin Fulani Alhaji Usman Ahmad sai kuma Abdulrahman Toyi da kuma Hajiya Saratu Mallami gidan baba dan taushi da kuma Alhaji Adamu Taylor shugaban majalisar gidan Koli da kuma ƴan American Base karkashin shugaban su wato Muhammad Dan Fulani kenan yace ba zai manta da uwar gidansa wato Hajiya Kande da kuma da take Kumasi da kuma amaryarsa Hajiya Maimuna ƴar Takwa ita ma tana can garin na Takwa sai kuma iyalan gidan Malam Babale yace duka yana musu gaisuwa da fatan alheri da kuma gaisuwan abar ya huce daga Hajiya Zuwaira gidan baba a Kilo a Kumasi Yalwa kenan zuwa ga ainihin mai gidanta Alhaji Imurana gidan tufa wanda nan America suke amma sun je gida sallah ta ce tana gaida ƴaƴanta wato Akilu Tufa da Ridwan Tufa da Hajiya Madam Tufa da duk wato jikokinta da suke nan America bayan haka ta ce tana gaida wanta ko kuma yayanta kenan wazirin Nufawa Alhaji Jibrin Akilo da kuma Alhaji Masaudu Akilo da kuma Hajiya Hindatu Akilo wato ƴar uwarta kenan da Hajara Akilo da kuma wato ƴaƴansu Asana Mahasana Akilo da Mafusina Akilo ta ce ba za ta manta da babbar wato babbar yanta Hajiya Biba Akilo da kuma wato dubba ki dan iyalai na gidan baba Akilo daga Kumasi da Tamale da Yandi sannan kuma da ƴarta wato Sadiyan Akilo kenan
to sai dai na goma an so ai tuya manta da albasa ni ban ji an gaida Hajiya Aljanna ba
a Hajiya Sa'adatu sa'ar mata kenan mai farin aljanna a birnin New York
yawwa
to kuma ai kin san wani sa'ilin akan nemi a rufe
ya sunan shi ne
da babban hajiya aljanna gaisuwa fata alheri da fata an yi sallah lafiya muna ƙara godiya muna shan fura muna jin dadi
kwarai kuwa da duk ƴaƴanta musamman malam Faisal wanda shine duk lokacin da zaki ga fura shine zai riko ya zo mun da shi in zo da shi can alhaji malam Faisal ke
bayan godiya dubu dubu da fata Allah an yi sallah lafiya Allah ya rahmeta Allah ya ƙara
kin san kuma akwai ai manejan kwarai shine alhaji Muhammad Abbas eh the looks free what ake da yanzu aka yi da kuma su yaje sallah duka muna musu gaisuwar a bari ya huce
muna musu gaisuwar a bari ya huce to da fata aji sallah lafiya Allah ya baibaita to na goma aka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabine da haka bari mu dire a nan da wannan gaisuwa ta auta kafin ta yalwan gindin akwati barikin ladin jihar Plateau Nigeria garin su ya isa wada ke da Fatima isa wada Ibrahim isa wada tace yace dan Allah fina bare huce ku mika mun gaisuwa sada zumunci na zuwa ga mai manja barikin ladi sada mai manja barikin ladi da Muhammadu Damina Fulani gindan akwati da dan Juma mai faci gindan akwati sai Muhammadu dan Yarba makanikin mashin gindan akwati da JT Love ji Kanduna da Aliyu Muhammad dan Fulani jihar Zamfara da Yusuf Chimbi Naija jihar Naija sai Umar Abdullahi Gambaki da Kadora Digaga dan Fulanin Warji sai kuma Mansur Babawuru na fada da fatan an tashi lafiya
azan alwa dan dan lawan azafirji ya dabara kuma da ramana baba sirjin gumi da dagi sirji da lai dallan Allah sirji
Come on, who was I? Am I for any neighbor? I am Baba.
mai kai ka fada yi ba.
To baba.
Na'am.
Yau labarai guda biyu nake da su.
To, bisminna.
Dai labarin a zahirance ta faru wani ne ya ba mu labari Muhammad Malamin ta mai dinki unguwar Alheri Zuru.
To.
Ya aiko da labari, Allah ya sa malamin ta ne Muhammad kankan nan. To, aiko labari
ya ba ni ba da gaskiya. Mun ji bar sunan ta yi ma'ana.
Ya bai an koda labari ne abin da ya faru ranar sallah yace wai za a fara sallah kenan sai liman ya waiwayo yace dan Allah jama'a kowa ya sa waya shi a silent sai kowa ya shiru ya fuska kawai yayi watsi sai wani soja ya waigo a fuskar shi a daure a cikin fushi sai ya waiga yace to wallahi tallahi duk wanda waya shi tai ringin to dan ta jiga da mutane suka ga soja ga kuma alamar bindiga a gefen shi
kuma a fusace
yawa fulaci sai kowa nan da ya sa hannu a jiwo yana zaro waya yana sa ta asali abinda libami ya ce a yi bai yi ba shi ma ya ga haka sai ya ce ko da yake shi ya riga ya sa tashi a sali din sai ya zaro tashi da mun tsoro sai dan kawai tsaba tsoro kawai sai ya ce sai ya cire batir
shi ke na abin shi
ya buga bayan batir ya cire ya ce kar an fuskure ta tashi mai kara ya ce ka san na'urar bature ya sa batir da waya a jiwo haka duk da haka bai gamsu ba dan tsoron soja sai ya turo batir din na daga inda ya saka shi ya ɗauki batir din ya saka shi a ɗaya a aljihu ta gefe ɗaya ya ce kar wa a fuskure batiran nan su zo kaɗo
sai gajiya su fita da ƙara
ya gaba da fushin soja
haka ne
sai kuma ka
bi da ita za a ji ka je haka to gani yana rike da irin China phone ne akwai libami shi ba da ya taɓa yi wa mutane kashedi yace in yace masu wayoyi su cire wato su kashe wayar amma kai da kake da China phone ka ɗebe batirin ke sa China phone haka yake in ba kai hankali malam batir da abin nan zai fita da ƙara duk da ka kake
to sai kuma labarin da Kabir Isa ji kamshi ya aiko mana wanda yace yar uwar shi ce ta aiko daga Lagos tace tunda take bata fa na bare huce taba jin an yi ba da labarin Fulani mai wayo ba
Allah sarki
to wannan labari na Fulani mai wayo ma baba za a bi mu bashin shi mako mai zuwa
shikenan
akwai wani labarin Fulani da in an kana cewa mai wayo to ya kure wayo mako mai zuwa za mu ba da wannan labari na Fulani da ya nuna wayon yadda da ake zato to
na kamala bajin ta fara
yawwa na kamala bajin ta fara daga mana hannun ta na ka cire su da furki nan yanzu a madadin
baba ya koma kiri
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hanci inda za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amerika ni Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku I'm